إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ران الجمعة شابكوي قوتر رمضان جرمائك صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دايادة دليه دود أربعين دابكوي واندي مناسبة دا شدة ga watan uku shekara ta 2026 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam. Allah subhanahu wataala cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake tara mu a wannan farfajiyar masallaci mai albarka wanda aka fi sani da masallacin sarkin Alhazzankabi, domin ci gaba da hikayen tafsirin Alkur'ani mai girma kamar yadda aka fara a wannan wata bi albarka. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare mu da fahimtar abin da yake daidai da fadarsa da kuma aiki da shi, kuma ya ba mu lada a kai ya zamo dalilin shiganmu gidan aljanna ranar gobe kiyama. Idan ba a manta ba, wannan shine zama na 16, kuma muna nan cikin sura ta 2, suratul Baqara, inda muka kwana a aya ta 8. Lokaci ya kure muna, yau ma insha Allah ta'ala akan ta zamu tashi. Arama bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
الله سبحانه وتعالى يتي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Wannan aya kamar yadda bayanai suka gabata cewa tana bayani ne wato akan wani sashe daga cikin mutane waɗanda aka fi sani da munafukai, waɗanda suka bayyana musulunci da imani da baki amma kuma sun boye wato kafirci a zukatansu. Bayan bayanai sun gabata akan masu imani, haka bayanai sun gabata kuma akan kafirai, to sunfi na uku sune munafukai, wanda asali mutane daga musulmai sai kafirai sune asali. To daga baya sai aka samu wani sinfi na uku waɗanda ake kira munafukai, waɗanda suke tsakanin masu imani musulmai da kuma kafure wanda kamar yadda muka ambata a jiya cewa asalin munafunci ya fara ne a Madina bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da Annabi ya shigo garin Madina musulunci ya ci gaba da bunƙasa da yawa daga cikin Larabawa daga cikin kabilar Al-Ausu da Al-Khazraj suka dinga shiga musulunci da kuma kadan daga cikin su Al-Yahudu to wannan ya fusata duka bangaroren guda biyu da bangaren su Al-Yahudu da kuma bangaren su Larabawan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya same su a garin Madina ci gaban musulunci da bunƙasarsa da ƙarfinsa ya bata musu rai saboda haka sai hasada da kullaci da rashin lafiya ya shiga cikin zukatansu to daga nan ne sai musulunci ya ci gaba da habaka ya ci gaba da habaka gurgurdun ƙarfinsa kuma gurgurdun yadda shi munafunci din yake samun ƙarfi to shi yasa zamu ga cewa tun daga wannan aya ta 8 har zuwa aya ta 20 daidai in kalisa fa aya 13 kenan duka ana bayani ne game da wato su munafukai ana bayani akan sifofinsu da halayensu da sakamakonsu da kuma misalansu da aka rufe a ƙarshen bayani game da sifofinsu din a to shi yasa wasu daga cikin malaman tafsiri suka tafi kan cewa wato ayat ta sauka ne game da munafukai bangare guda biyu bangaren su Al-Yahudu an samu munafukai saboda kamin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira ya dawo Madina su Yahudawan da ke zaune a nan Madina to har labari suke ba Larabawa cewa a cikin littattafan su sun karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallama da bayanin sifofin shi irin suna nuna kamar gamsuwarsu da abin da suka gani a cikin littattafan su to lokacin da kuma Annabin ya bayyana to kuma sai damuwa ta shige su sai munafunci da hasada sai ta shige su kamar yadda Allah ya faɗa a wata aya wadda kafirun min ahlil kitabi law yaruddunakum ba'da imanikum kuffaran Allah madaukin sarki yace da yawa daga cikin ahlul kitabi to sun yi gurin ina ma za su mayar da ku kafirai bayan kuma da kuna masu imani hasadan min inda anfusihim to hasadan min inda anfusihim ishara ne zuwa ga shi munafunci din domin kamin wannan lokaci babu hasada su da kansu suke bada labarin irin yadda aka yi bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin littattafan su kamar littafin At-Taura da Al-Injil amma kuma da manzon ya bayyana to kuma sai hasada ta bayyana da kullaci da munafunci to shi yasa wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ayat ta shafi bayani akan wani bangare daga cikin su Al-Yahudu su ma cikin su an samu munafukai haka bangaren kuma su ma Larabawa daga cikin su Al-Ausu da kuma Al-Khazraj wanda asalin su Larabawan Yaman ne suka yi hijira suka ainihin wato dawo Madina to kaga bangarori guda biyu munafunci ya samu gindin zama wannan shine fahimtar shi Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa Jami'ul Bayan an Ta'wil ayatul Qur'an shi abin da ya tafi akai kenan to shi yasa a tafsirin nasa yace gaba ɗaya malaman tafsiri sun yi ittifaki cewa wannan aya tana bayani ne akan munafukai tana bayani ne akan munafukai yana nufin munafukai a bangaren su ahlul kitabi da kuma munafukai a bangaren su Larabawa wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka tafi kan cewa a'a umuman tana bayani ne kan dukkanin munafukai gaba ɗaya duk inda aka samu munafiki koda baya cikin Al-Yahudu koda baya cikin wato su Larabawa to ayin ta shafe shi tunda suka aka yi bayani akai to shine Allah subhanahu wataala yace wa minan nasi akwai daga cikin mutane wanda jiya mun faɗa cewa min dinnan jari ne da majaruri saboda haka shine matsayin labari mubtada din shine man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir ko bil yawmil akhir shine matsayin labari wato kamar an ce man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir minan nasi wa ma hum bimu'minina shine takadirin aya din wato wani wasu daga cikin mutane sun yi da'awar cewa sun yi imani sun gazganta Allah sun gazganta yinin ƙarshe minan nasi daga cikin mutane Allah ya ce amma su ba masu imani bane wasu kuma suna ganin a'a wawun din nan ta adafe ce tunda an faɗi bangare na farko daga cikin almuttaqin da sifofin su da makomar su sannan aka bayyanta da bayanin kafirai su ma da makoman su to shine sai aka yi adafi da sinfi na uku sai ya zama wa minan nasi wawun din wawal aqabci an yi adafi ne akan wato sinfofi guda biyu da suka gabata a baya to amma dai da waɗanda suka ce adafi ne da waɗanda suka ce a'a sabon zance ne duka dai yana nuni kan cewa abin da ya biyo bayan wawun din da abin da ke gabaninta ba shi da alaka ta fuskar hukunci ba shi da alaka amma gun waɗanda suka ce adafi ne to akwai alaka ta li'irabi to saboda haka zamu ga Allah madaukakin sarki sai ya ce wato minan nasi sai ya ce annasi bai ce wa minal muslimina ba sai ya ce wa minan nasi dalili shine inda an ce wa minal muslimina man yaqulu amanna billahi to sai ya zamo kenan su munafikai din kenan wato musulmai ne waɗanda ake itibari da musuluncin su duk da kuma a zahiri cikin musulmi suke to da an faɗi haka wani zai yi wahamin cewa su ma munafikai din musulman kirki ne to amma kauce mu wannan shi yasa sai Allah ya amfani da lafazin annas sai ya ce wa minan nasi tunda shi lafazi ne wanda ana itilaƙin shi akan kowa da waɗanda suka yi imani da waɗanda ma ba su yi imani ba bal ma wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ana itilaƙin shi ma hatta ga aljannu ta fuskar majazi su ma aljannu ya halatta a kira su da annasu a babin majaz amma a babin haƙiƙa in an ce annas to ana nufin mutane to lafazin annasu da yawa daga cikin malaman larabci sun yi sabani akan asalinsa wasu daga cikin malamai suka ce jami'i ne amma kuma ba shi da mufradi a lafazinsa domin al'insanu ba mufradi ne ta fuskar wato lafazin shi annasu ba al'insanu jam'insa shine al'anasi shine jam'insa al'anasi shine jam'in al'insan amma annasu to baya da mufradi ta fuskar lafazinsa ba shi da mufradi saboda haka daga nan ne aka samu al'insan aka samu annasu aka samu al'anasi aka samu al'insu duka asalinsu ne daga madda ɗaya ce to malamai sun yi sabani kusan wato har zantuka guda uku wasu daga cikin malamai suka ce shi annasu dinnan ismu jam'in ne ba jam'i ba ne suna ne na jam'i saboda bai cika sharuɗan zama jam'i ba to dama idan an samu suna yana da ma'ana ta jam'i amma bai cika sharuɗan da za a kira shi jam'i ba to malamai na nahawu sai su kira shi da sunan jam'i irin su ar-rahatu irin su al-jayshu da makamantansu a zance na farko shine waɗanda suka ce annasu asalinsa daga al-unsu ne al-unsu shine az-zuhuru wa adamul wahsha shine bayyana da kuma ɗebe kewa rashin tsoro shine asalin al-unsu to daga al-unsu sai aka narko annasu aka narko shi suka ce asalinsa unasu ne unasu to da yana unasu sai aka shafe masa hamza da aka shafe masa hamza din nan sai ya koma nasu da ya koma nasu sai aka shigar masa da alif da lamun sai ya koma annasu saboda haka kaga ma'auninsa zai zama mi kenan zai zama alu tunda an shafe fa'ul kalima an shafe ta ita ce hamza din wannan shine fahimtar Imam al-Fanni al-Imam Sibawayhi rahimahullahu ta'ala shi abin da ya tafi akai kenan sai ya zamo an kira mutane da annasu an kira dan adam da al-insan li zuhurihi saboda bayyanarsa saboda ana ganin sa kuma shi ma yana ganin kansa kaga kishiyoyin su aljannu ai ba a ganin su su kuma shi yasa aka kira su da aljannu listitarihim saboda a boye suke ba a ganin su sannan kuma an kira shi da al-insanu ko annasu aka kira su da annasu saboda suna ɗebe ma juna kewa zaka ga dan adam duk inda yake rayuwa to in yana ganin dan adam dan uwansa to sai ya samu natsuwa da sukuni sabanin inda aka kai shi shi kadai yake rayuwa sai dabbobi duk inda ya duba dabba ce zai samu alwahasha rashin natsuwa da tsoro to shi yasa wani mawaki a baitin sa yake cewa wa ma summiyal insanu illa li unsihi wal qalbu illa annahu yataqallabu ba a kira dan adam da al insanu ba saboda sai dan bayyanarsa a fili yake ba a boye yake ba kamar aljani haka ita ma zuciya ba a kira ta zuciya ba sai saboda yadda take yawan jujjuyawa tana yawan jujjuyawa to wannan shine fahimtar al imam Sibawayhi rahimahullahu ta'ala kamar yadda ibn adil al hanbali ya ambata a tafsirin sa al lubabu fi ulumil kitab karkashin wannan aya ya faɗi wannan sannan zance na biyu akwai waɗanda suka ce annasu daga annasiyu ne annasiyu shine alharakatu motsi wato sai ya zamo asalin annasu a daga nasayun ne a abin nan afwan nawasun ne daga nawasun ne saboda haka sai wawun ta samu wasali kuma harafin da ke gabanin ta shi ma ya samu fataha sai aka yi kalbinta sai aka mayar da ita alif madadin nasayun fa'alun sai ya koma nasu to shi ma dai ma'aunin sa na tasrifi zai zamo fa'alun ne to sai ya zamo kenan an kira annasu da annasu ko al-insanu da al-insanu litaharrukihi saboda dan adam yana motsawa jikinsa yana motsawa matukar akwai ruhi cikinsa wannan shi kuma shine fahimtar abokin shi al-Imam Sibawayhi shine al-Imam al-Kisa'i rahimahullahu ta'ala wanda yake jagorantar makarantar al-Kufa ta Nahaw shi abin da ya tafi akai kenan akwai zance na uku wanda shi yafi shahara kuma baya da ƙarfi yana da rauni ta fuskar lugha cewa an kira annasu da annasu da al-insanu da an kira shi da insanun wato minan nisyani saboda mantuwa saboda yana da yawan mantuwa suka kafa dalili da fadan Allah ta'ala wala qadi ahdina ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azama suka ce to an kira annasu da annasu minan nisyani daga mantuwa sai zamo asalin annasu a tasrifi to daga nasayun ne nasayun fa'alun kenan to sai samu wato abinda suke kira da alqalbul makani shine aka dauko harafin karshe shine yau sai aka mayar da shi tsakiya sai aka mayar da sinin karshe yana nasayun sai ya koma nayasun sai koma nayasun aka dauko yaun sai aka canza mata wuri da tana karshe sai aka mai shi ta tsakiya aka mayar da ita wurin ainul kalima ita kuma ainul kalima aka kai ta karshe wurin lamul kalima to yana nasayun sai ya koma nayasun nayasun to saboda haka sai aka ainihin anan kuma tun daga waccan kaida ta saki maimaituwa cewa da yaun da wawun duk lokacin da suka samu wasali wan fataha ma qablahuma quliba alifan to akan juyar da su sai a mayar da su alif saboda haka yana nayasun sai ya koma nasun kenan wazanin sa sai ya koma mi kenan fala'un wannan karatun mun yi shi a gabatarwar littafin mu wato matnul bina mun yi wannan karatun ina fatar an gane to wannan zance na uku wasu ne daga cikin malaman nahawu suka ambace shi amma zance ne yana da rauni cewa an kira dan adam da al-insanu ko an kira annasu da annasu saboda suna mantuwa suna da yawan mantuwa ba shi da karfi kusan zancen farko to shine yafi karfi cewa an kira dan adam ko mutane da annasu wato saboda ɗebe kewa da bayyana az-zuhuru wato adamul wahshati wannan shine abinda yake daidai me bi masa sai zancen shi al-imam al-kisai rahimahullah da yace a asalin dan adam daga al-harakatu ne a asalin annasu al-insanu daga al-harakatu ne saboda yana yawan motsawa to shi yasa aka kira shi da al-insanu aka kira mutane wato da annasu eh to wannan dai fa'ida ce ta luga saboda ana karanta tasrifi kuma an karanta ka'idar to shi yasa nace ya kamata in maimaita ta saboda in tunatar da ku ba sabon karatu bane an yi shi eh karatu ne na farko farko cikin mabadi to wannan shine saboda haka ta fuskar luga kenan saboda haka duk inda ka galabazin annasu ko al-insanu to ta bangaren luga ka san asalin sa ka san daga me ya samu asali kuma ka san ma'anar sa ko dai daga ɗebe kewa da bayyana ko kuma daga motsi sai zance na uku mai rauni shine daga mantuwa wanda shi zaka ga mafi yawa malamai suna yawan ambata to amma kuma bai da karfi yana da rauni wato a gun malamai to da aka zo anan sai aka sa alif ba a ce nasin ba wa min nasin sai aka ce wa minan nasi al din nan saboda haka al ce lil ahdi zihni al ahadiya ce ma'ana wasu mutane ne ayyananu daga cikin mutane saboda haka min din nan sai ta nuni da cewa wani sashi ne daga gare su wato ba duka ba saboda ana magana ne da su munafukai saboda sun sare cikin mutane dalilin da yasa kuma ba a ce wa minal muslimina ba saboda waccan fa'ida din kar wani yayi ihamin cewa ha mutanen kirki ne musulman kirki ne to shi yasa aka ce wa minan nasu saboda annasu kowa ya shiga da musulmi da wanda ma ba musulmi ba ya shiga sai Allah ya ce man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir to daga cikin su akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da ranan ƙarshe to zamu ga anan Allah ya amfani da wani usulubi na farko yace man sannan kalma ta gaba sai yace yaqulu kalma ta gaba sai yace amanna to shi ya kulu kaga ba a kawo shi da siga da damiri na jami'i ba ba a ce wa minan nasi man ya kulu na ba amma kuma da aka yi aka kawo wani adafi aka yi adafin fi'ili akai aka kawo afwan fi'ili na amanna shi kuma sai aka kawo damiri na jami'i to abinda ya bayar da wannan saboda ita man din ce saboda ayi mura'atin zaman ta na lafazi da kuma ma'anarta alafazi man lil mufrad in aka ce man to ana magana ne akan abu daya mai hankali wannan shine al-asl amma kuma ma'anarta kuma tana daukar ma'anar jami'i to shi ya kulu yana munasaba ne da ma'anarta na lafazi shi yasa aka ce wa minan nasi man ya kulu ba a ce ya kulu na ba saboda ana mura'atin lafazin shi man din ta fuskar lafazi ba ma'anarsa ba shi kuma amanna dalilin da yasa aka kawo damiri na jami'i saboda an yi mura'atin ma'anar ita man din shi yasa a ma'anarta tana daukar ma'anar jami'i tunda ismul mausul ne to shi yasa aka zo anan sai aka ce amanna a ƙarshen aya kuma aka ce wa ma hum bi mu'minina kaga ba a ce wa ma hum bi mu'minin ba da an ce wa ma hum bi mu'minin to sai ayi mura'atin lafazinta ba ma'anarta ba to wannan shine dalili amma almuhimu duka dai ana nufin wasu mutane ne jama'a eh dan karka zo wajen fassara ka ce wa minan nasi man yaqulu akwai wanda ke fada to ai ba mutum dai ake nufi ba zaka fassara zaka hararo ma'anar ne wanda take cikin ita man din kaga wa minan nasi daga cikin mutane man ya kulu akwai masu fada amanna mun yi imani mun gaskanta Allah subhanahu wa ta'ala haka zaka fassara ayat sai ka kalli ma'anar ita man din saboda haka ka kalli zahirin lafazin shi ya kulu to wannan yana da matukar muhimmanci shi ma a kula da shi wajen fassara alqur'ani so tari zaka ga lafazi yazo an ɗayan ta mufradin sa damirin sa an mayar da shi mufradi amma kuma in za a fassara za a fassara shi da siga ta jami'i akwai irin wannan kamar ana to wa minan nasi akwai wani sashi daga cikin mutane ya kulu sai ka bashi ma'anar ya kuluna suna fada amanna mun yi imani billahi da Allah subhanahu wa ta'ala wa bil yawmil akhir kuma mun yi imani da ranan karshe ita kuma kamar yadda muka fada a baya an kira ta da yinin karshe saboda ita ce rana ta karshe wadda daga reta kwanakin duniya sun riga sun kare wasu kuma suka ce an kira ta da ranar karshe saboda gilal lahira babu duhu to a ka'idar larabci ba a ce wa yini da al-yawmu sai in yana da duhu kuma yana da haske shine ka'idar larabci duk sanda aka ce al-yawmu to ana nufin yini da dare to idan aka ce kawai wa bil yawmi sai ba a kawo sifar sa aka ce al-akhir ba to sai wani ihamin cewa kila yinin karshe na ranar tashi al-kiyama yana da dare yana da duhu kamar na duniya to shine dalilin da yasa bayan an ce al-yawmi din kuma sai a kawo masa sifa wanda ka nuna cewa shi ne na karshe shi yasa aka ce wa bil yawmil akhir a yinin karshe wato shine ranar tashi al-kiyama Allah ya ce wa ma hum bi mu'minina amma su ba masu imani bane makaryata ne wannan kaga Allah ya kore musu imani shi ma jiya mun ambata cewa abin da yake daidai da siyakin labarin da suka bayar shine a cewa ma amanu saboda cewa suka yi amanna kaga labari suka bayar mun yi imani to abin da zai yi munasaba da amsa gare su shine a cewa ma amanu amma Allah bai faɗi haka ba sai ya ce wa ma hum bi mu'minina saboda wannan yafi balaga idan aka ce wa ma amanu sai ya zama kawai ba su yi imani ba amma wa ma hum bi mu'minina kwata kwata su ba sa cikin mu'minai kuma ba su da alaka da masu imani wato a cikin sahun masu imani ba sa ciki to wannan ablagu yafi zama balaga wa afsahu saboda a ce ba su yi imani da Allah ba subhanahu wa ta'ala wannan balaga ce ta alqur'ani sannan kuma aka sake maimaita harafin jarra aka ce wa ma hum kuma sai aka ce bi mu'mini shi ma wannan litta ake yi don a karfafa amma asali wa ma hum mu'minuna shine al-asl to amma sai aka shigar da harafin jarra ga shi mu'minina din saboda ayi ta'kidi a ƙara nuna cewa ba su da alaka ta kusa ko ta nesa wato game da masu imani ko makotaka ba su hada su ba kaga kenan waccan magana da suka faɗa ƙarya ce sannan jiya mun ambata cewa malamai na tafsiri sun kafa hujja da wannan aya kan cewa munafikai ba su san Allah ba sun jahilci Allah subhanahu wa ta'ala ba su san Allah ba saboda wanda ya san Allah ba yadda za a yi ya faɗi wani abu yana tunanin wai Allah ba zai sani ba ballantana har ya tona masa asiri amma sai su je su faɗi tunda duk waɗancan maganganu da suke ɓoyewa kaga abu ne na sirri na ɓoye kafirci ɗin kore musu imani ɗin nan da Allah ya kaga abu ne wanda ya shafi gaibi annabi sallallahu alaihi wasallama shi karan kansa bai da labarinsa sai da aka bashi labari sai da aka gaya masa to saboda haka suna da yawa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine ra'sul munafiqina duk da banda shi akwai manya akwai Zul Khuwaisirati wanda ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin rabon ganima an dawo daga Hunayn ganimar da aka samu akwai azurfa cikin ta da sauran dukiya Bilal radiyallahu anhu ya tara wannan azurfa din sai annabi ya dinga dibanta yana rarraba ma wasu daga cikin sahabbai waɗanda aka halarci hudaydi din an samu ganima mai yawan gaske to da yazo yana rarrabawa sai shi Zul Khuwaisirati sai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya Muhammad i'dil ya kai Muhammad ya ki ma yace ya Rasulullah saboda munafiki ne ba musulmi bane yace kai adalci ya manzon Allah sai ce kai canka kai hasara ka tabi in ban yi adalci ba to wa ake tunanin yayi adalci sayyiduna Umar radiyallahu anhu ransa ya baci yace ya rasulullahi da'ani hatta adriba unqaw a wani labazin hatta adriba unqa hadha almunafiq manzo Allah ka bani dama in katse wayan wannan munafiki to kaga shi ma munafiki ne zulkhuwaisira munafiki ne ba musulmi bane shi kuma daga gare shi aka samo fikira ta al-khawarij a kalli shugaba ko da an ga yayi kuskure a zage shi a ci mutuncinsa suke da fikira ta yi wa shugaba ta waye idan yayi kuskure ko da bai kafurta ba a dauki takobi a ce za a kawar da shi a kawo ma'asumi wanda baya sabo to asali fikira al-khawarij to wannan shine kakansu saboda cikin jama'a ya kalli manzon Allah ya gaya masa wannan kalima sai manzon Allah ya ce da sayyiduna Umar ya ce a kyale shi kar mutane su ce annabi yana kashe sahabbansa saboda mi a zahiri tare da mu yake tunda yakin gama da aka je da shi aka ji to idan manzon Allah ya bada dama aka kashe shi to wasu waɗanda musamman an nesa za su ce to ta ya za mu shiga musulunci ko za mu zo wajensa tunda kashe mutane yake to wannan ita ce illar da ta hana manzon Allah ya yaki munafikan Allah ba dan ba su cancanci hukuncin kisa ba sun cancanta amma sun sare da musulmai da su ake sallah da su ake azumi da su ake aikin haji da su ake zuwa wani sashi na jihadi to kaga ba kowa ya san abin da suke akai na munafunci ba ba kowa ya sani ba to mahallin shahid kaga anan sai manzon Allah ya tabbatar da sayyiduna Umar kan sunan da ya bashi zulkhuwaisir cewa da'ani hatta adriba unqa hadha almunafiq sai kira shi da munafiki sayyiduna Umar bai masa raddi ba kaga kenan shi ma munafiki ne to yana daga cikin ru'usul munafiqina shi zulkhuwaisira ne saboda haka shi ma munafiki ne abokin Abdullahi ibn Ubay ne ibn Salul saboda haka duk munafikai ne kuma tare da su ake shi manzon Allah bai yake su ba sai ya kyale su aka ci gaba da tafiya a haka aka kyale su aka jinkirta sakamakon su har zuwa ranar gobe kiyama to kissarsa kusan jama'a mina sahaba zaka ga sun roye ta kamar Abu Sa'id al-Khudri kamar yadda yazo fi Sahih al-Bukhari wa Muslim haka yazo ta hanyar Jabir ibn Abdullah al-Ansari da wasu daga cikin sahabbai duk sun roye wannan labari cewa wannan abin ya tabbata to mahallin shahidai manzo Allah bai yake su duk da wannan kuma bai hana kuma wanda aka samu tabbacin cewa zindiki ne ko munafiki ne kuma a zartar masa da kisa ba kamar yadda muka ambata jiya cewa Ibnu Juzay al-Maliki a tafsirin sa at-tasilu li ulumi at-tanzil ya faɗa cewa mazhabar al-Imam Malik idan aka samu mutum biyu adalai suka ba da shaida cewa wani munafiki ne munafinci na aqida to za a kashe shi ba za a karbi tubarsa ba wannan shine al-mazhab al-maliki amma mazhab shi al-imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala yace ko da an samu adalan guda biyu ba za a kashe shi ba sai an neme ya tuba in ya tuba sai a kyale shi in bai tuba sai a kashe shi to amma a malikiya zindiki ko munafiki da as-sahir boka waɗannan duk ba su da tuba ba a karbi tubarsu matukar sun bayyana a gaban alƙali wajibi ne alƙali ya tsaida musu da haddi wai wannan shi yake rubuce a cikin littafin malikiya to kaga hukuncin yana nan amma wanda ba a samu shaida ba to sai a kyale shi a ci gaba da kai karan sauran Allah sai a kyale shi a ci gaba da mu'amalantarsa a matsayin shi musulmi ne tunda abu ne wanda yake na boye ba zahiri ba to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da bayanin sifarsu yace yukhadi'una Allah wallazina amanu wannan abin da suke akai suna yaudaran Allah ne suna yaudaran waɗanda suka yi imani ne amma wa ma yakhda'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ba sai kawo dan su ko wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun amma ba su san cewa kuma abin da suke yi sakamakon illar abin zai takaita akan rayukansu bane ko kuma ba su san cewa Allah zai sanar da manzon Allah abin da suka boye ba su ba su yi tsammanin haka ba saboda shi munafiki har ko yaushe in zai shirye munafunci to tunanin yake ba za a gane shi ba to alhali kuma duk abin da suke yi Allah ya sani shi yasa har yayi wahayi ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to maganar cewa yukhadi'una Allah suna yaudaran Allah shi ba malamai sun yi sabani akan me ake nufi da suna yaudaran Allah domin taya za a yi ka yaudaran da baka gani to shi yasa wasu suka ce yukhadi'una Allah ana nufin mu'mine an kawo sunan Allah ne saboda girmamawa amma ana nufin suna yaudaran masu imani to wannan tafsirin yana da rauni wasu daga cikin malamai suka ce yukhadi'una Allah yukhadi'una Rasulullah manzon Allah ake nufi an kawo sunan Allah ne shi ba dai ana nufin wato Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma wannan tafsirin yana da rauni abin da yake daidai shine abin da shi Abu Ja'far At-Tabari ya karkata a kansa cewa tabbas suna yaudaran Allah kuma suna yaudaran masu imani to wajahin yaudaran Allah da suka yi shine ta yadda suke amfani da sunan imani cewa kuma su mu'mine ne alhali kuma su ba mu'mine bane don kada a tsaida musu hukuncin kisa ko kar a kama su a matsayin bayi su suna faɗan wannan kalima ne saboda waɗannan dalilai guda biyu cewa da suka yi amanna din billahi wa bil yawmil akhir to suna faɗan haka ne domin kada Annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga takobi wato ya yake su ko kuma kar a kama su a matsayin bayi a mayar da su fursunonin abin nan yaki shi yasa suke faɗan wannan to sai zan wannan yaudaran Allah ne sannan kuma suna yaudaran masu imani wajahin yaudaran masu imani saboda suna nuna cewa suna tare da masu imani din a zahiri amma kuma a batini ƙarya ne saboda haka wannan tattilas ta masu imanin kwarai dole sai sun zauna da su sun yi mu'amala da su tare da cewa kuma ba sa cikin su kafirai ne kuma ba su da damar da za su dauki takobi su yake su saboda sun ce amanna billahi wa bil yawmil akhir kaga wannan yaudaran masu imani ne domin abinda a hukuncin su a wurin masu imani shine a yake su to haka suka ci gaba da bayyana irin wannan magana idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah yace idan munafikai suka zo maka to za su ce nashhadu ka dubi wannan magana muna shaida muna ba da shaida cewa kai manzon Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasul Allah shi yana sanin cewa lalle kai manzon sa ne saboda haka munafikai ba a buƙatar shaida dama ita kuma shaida alƙali yana buƙatar shaida ne saboda mai shaida ya bada shaidar abinda aka jahilta to Allah bai jahilce ku ba bai jahilce halin ku ba ya san manzon sa ne saboda haka shaida ku ba ta da mahalli sai musu raddi yace wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna shi kuma Allah yana shaida cewa lalle munafikai makaryata ne akan abin da suka faɗa cewa nashhadu innaka la rasulullah ko amanna billahi wa bil yawmil akhir. Allah da kansa anan bai ma nemi wani ya shaida ba, da kansa ya shaida yace ƙarya suke abin da suka faɗa ba gaskiya bane. Mayaudara ne, sun saba yaudaran Allah ba ɗaya ba biyu ba. To kaga sun sha faɗa waɗannan maganganu. To shine dalilin da yasa aka ce yaudara ɗin shine abin da suke bayyanawa na ƙarya alhali kuma suna ɓoye, wato aka sinsa. Shi yasa wata aya Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kaga wannan aya qarara ta fito, lalle tabbas munafikai suna yaudaran Allah wa huwa khadi'uhum, shi ma Allah yana yaudaran su. Min babil mushakala, ita yaudara sifa ce ta naqasu. A lugha idan aka ce al-khadi'a ko al-khada'u ko al-mukhada'a, wato shine kamar dai annifaqu ne, kamar tafsirin munafunci ne, shine wato izharul khairi wa ikhfa'u sharri, wanda zai zo ya dinga bayyana al-khairi amma kuma sai ya boye sharri, kuma sharrin din shine manufarsa ba wannan da ya bayyana ba. To shi yasa yaudara sifa ce daga cikin sifofin munafikan Allah. Shi yasa Allah ya nassanta ta anan da kuma ita wannan aya din, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, shi ma Allah yana yaudara su. Min babil mushakala, abinda malaman balaga suke kira da al-mushakala, kaya abu to sai a yi maka irin abin da ya dace da irin naka. Asali shi Allah sifarsa yaudara ba sifarsa ba ce, kuma bai san yaudara kuma bai yadda da ita ba. To shi yasa ba za a jingina ma Allah wato al-mukhada'a ba, ko al-khada'u ko al-khadi'atu ibtida'an, sai dai min babil mushakala, saboda su sun yi abin a zahirinsa yaudara ne. To shi yasa shi ma Allah ɗaya yaudare su ta fuskar mi, sai ya ba da umarni cewa a ƙyale su a gudanar da hukuncin cewa su musulmai ne a nan duniya, bayan kuma ga mummunan tanadi da ya tara da musu ranar gobe kiyama, shine innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Kaga wannan a lahira kenan. To shine yaudarar da Allah yake musu, amma a haka sai Allah bai ba da dama a yaƙe su ba, sai a ci gaba da mu'amalantar su a matsayin su musulmai ne, amma kuma sakamakon su yafi na kowa muni ranar gobe kiyama. Shine cewa ranar tashin kiyama za a sa su ƙasan ɗabaka ta wuta, ɗabaka ta ƙarshe, saboda wuta jahannama ɗabaka ta ce rufi-rufi ne kaman hawan sama. To haka take. To su can ƙasa-ƙasa na ƙarshe, to can ne can ƙasan jahannama kenan. Amma kuma a nan duniya kuma sai Allah ya ba da hukuncin cewa a mu'amalance su a matsayin cewa su musulmai ne. To shi ne ma'anar wa huwa khadi'uhum, daga cikin sifofinsu wa idza qamu ila salati qamu kusala, lokacin da suka tsayu ko suka yi niyyar tsayuwa domin su yi sallah, to sai ka ga suna nauyin jiki, suna jin kasala. To shi yasa sifa ce malamai suka ce ta munafikai, wato jin kasala lokacin da ladan yake ƙariƙamatar salatu, sai mutum ya dinga jin kasala zuwa yi wannan sallah. Wannan sifa ce ta munafikan Allah, ba sifa ce ta masu imani ba. Mumini lokacin da ladani yake cewa ƙari ƙamati salatu ko hayya ala salah, to nishadi yake ji, ƙarfi yake ji, sai ya ji kamar ma ana ainihin zaburar da shi, ana tunkuɗa shi. To muminin kirki kenan. Amma wanda zai dinga ji, ai yanzu akwai irin wayannan, za ka ga wani ƙarara zai baka fatawa, shi duk lokacin da aka yi kiran sallah sai ya ji kamar ana suka sa da allura, yana jin takura, to kaga wannan ya kama godabe irin godabe na munafikan Allah shi yasa yayi kokari yayi kokari ya sabu maka ne mafita sanan daga cikin sifar su yura'unan nasa suna yin riyasu munafiki bai taba yin abu don Allah shi yasa hatta wancan amanna din kaji dalilin da yasa suka fade shi saboda musulmin su gani annabi ya gani don a yadda su musulmi ne kar a yake su ba don Allah suka fade maganar ba da cewa da suka yi nashhadu innaka la rasulullah shi ma sun fada ne kawai don manzon Allah ya yarda da su kada annabi ya bada umarni a yake su to shi yasa wanda zai yi abu kuma na addini abin da ya shafi addini amma don mutane ko don mutane su gani ko don su yabe shi to wannan sifa ce daga cikin sifofin munafikan Allah shi ake kira da riya duk abin da ya shafi ibada to ana yin sallallahi wahdahu shi kadai to da sallar tasu da maganganun da suke fada da sauran ibadu duka yura'unan nasa wala yazkuruna Allah illa qalila ambatun Allah ma ba sa yi sai dan kadan ba sa ambatun Allah shi yasa ba sa zikiri ba sa salati ba sa tasbihi da sauransu eh wanda zaka ga irin wayannan sifofi sun yi naso cikin masu da wasu musulmi ne domin musulmai na gaske to suna yawaita ambatun Allah suna yawaita da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine abin da shi a kabari yace shine ma'anar yukhadi'una Allah suna yaudaran Allah ta fuskar suna bayyana cewa su sun yi imani da Allah sun yi imani da annabi sun yi imani da yinin karshe domin a ba su hukuncin musulunci hukuncin zaman lafiya kar a yake su haka kuma suke gaya wa masu imani Allah yace wa ma yakhda'una amma ba kowa suke yaudara ba illa anfusahum kansu suke yaudara a wata qira'a ta al-Imam Nafi'u da kuma al-Imam Ibn Kathir da Abu Amr wa ma yukhadi'una bil alif wa ma yukhadi'una to su kuma sauran baqiyatul qura' su suka karanta da wa ma yakhda'una to duka ɗaya ne da wa ma yukhadi'una da wa ma yakhda'una su da kirawoyin da suka tabbata akwai wa ma yukhda'una to amma ba ta tabbata ba akwai wa ma yukhaddi'una ita ma ba ta tabbata ba saboda haka biyun su ne suka tabbata wa ma yukhadi'una ko wa ma yakhda'una so in kuka samu tafsiri na Ibn Athiyya al-Muharrar al-Wajiz da al-Bahr al-Muhit li Abi Hayyan al-Andalusi to duk sun yi bayani game da haka so saboda haka ba kowa suke yaudara ba Allah ya ce illa anfusuhum sai kawunansu me yasa aka ce sai kawunansu saboda illar abin karshe ga kawunansu za ta koma ba ga Allah ba ba kuma ga ainihin masu imani ba saboda ranar tashi alkiyama to za su sha mamaki shi yasa ya ce wa mai shu'una shi ash-shu'ur shine wato sanin abu bi ihdal hawas al-khamsa sanin abu ta hanyar hawas hanyoyin idraki guda biyar shi ake kira da ash-shu'ur wato abinda zaka ji ta kunne ko ta baki da sauransu to amma abinda ake nufi shine wa ma ya'lamuna to yana da fassara biyu wasu suka ce basu san cewa yaudarar da suke yi ƙarshen musibata zai koma ga kawunansu san da haka ba saboda sun jahilci abinda Allah ya tanada musu ranar gobe kiyama ko kuma wa ma yash'uruna basu san cewa wancan abinda suka boye ma annabi suka boye ma masu imani Allah zai gaya wa manzon Allah ba wasan da haka ba na in sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce amanna amma kuma in suka hadu da kafirai da yahudawa to su suke bada sirri ne yadda za a yi a cutar da annabi a cutar da musulunci saboda haka a duniya ba waɗanda suka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar munafikan Allah babu duk abin da ko kaji an faɗa kafirai sun yi to munafikai sun fi cutar da su shi shi yasa Allah ya yawaita bayani a kansu ya saukar da sura su kutum don tona musu asiri suratul munafiquna aka saukar da suratul bara'a kaso mafi yawa cikin ta bayanin sifofin su ne da halayensu haka da wani sashi na ainihin suratul nur da kuma waɗannan ayoyi guda 13 da ke cikin wannan farko-farkon suratul baqara duka ana ta bayani akan halayensu to saboda haka ƴan uwa mu nisanci munafunci da kuma dalilan da ke jayo shi dan za mu kwana insha Allah darasi na gaba to sai mu tashi a aya ta gaba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi na'am
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
duk da kamin ka karanta ko wanda yayi tambaya game da cewa wani ya ji ko wasu malamai suna cewa ana iya sallar juma'a karfe 9 akwai wannan magana akwai waɗanda suka yi wannan magana amma maganar ba ta da inganci zance ne mai rauni abin da yake daidai shine yin sallar juma'a bayan rana ta yi zawali wanda shine hadisai suka tabbata kuma shine zance na jumhurul ulama kuma shi ambaton ma lafazin karfe 9 ma babu shi a littafi su yan zamani suke fadan karfe 9 din amma su malaman da suke da wannan fahimta din kadan daga cikin malamai ba su ambaci karfe 9 ba abinda suke ambata qabla zawal kuma suna fada ne da fuskar halacci cewa ya halatta in an samu lalura ko bukata a iya yin sallan juma'a kamin rana ta yi zawali to amma zance ne wanda yana da rauni kusan duka asaru din da ake kafa hujja da su zuwa ga shi Muawiya da sauransu ba su tabbata ba saboda haka abin da yake daidai shine yin sallar juma'a bayan rana ta yi zawali wannan shine zance na jumhurul ulama kuma shine hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama suke ainihin karfafawa saboda haka waɗanda suke da wannan fahimta kuskure suka fada irin su Sheikh Al-Albani rahimahullah littafin sa Al-Ajwibatun Nafi'a to a ciki shi ya tafi akan wannan din da mafi yawan masu yada wannan magana din to kusan daga wannan littafin ne suke dauko abin da shi Sheikh Al-Albani ya faɗa to kuskure ya samu kuma malamai sun masa naƙadi da gyara da sauransu saboda haka ba ra'ayi ne mai ƙarfi ba sannan tambayar su na biyu idajin ko mafi karancin sadaki to shi ma a sunna da kuma ayoyin qur'ani ba a yi bayanin mafi karancin abin da mutum zai bayar na sadaki in ya tashi aure ba amma malamai sun yi ijtihadi na kowace mazhaba sun iyakance al-mazhabul maliki sun tafi akan rubu'u dinar ko kuma darhami uku shine mafi karancin abin da mutum zai bada to duka wannan babe ne na ijtihadi to amma da yake mas'ala ta aure irin wannan galiban takan kai kotu to shi yasa wasu malamai ke bayarwa cewa din a bayar da abin da bai kasa aqallu sadakin ba tunda mafi yawan alƙalai nan da al-mazhabul maliki suke hukunci fiqhun littafin su al-iziya su risala su askari aqrabul masalik mukhtasar tuhfatul hukami az-zakkak da sauran littattafai to su kuma dukkan su abinda suka tafi akai sadaki dole kada ya kasa mu rubu dinari abinda suka rubuta kenan so saboda haka tunda ba na abu bane na kuɗi to ni da ganin ba wata matsala ce mai shan kai ba in kuma akwai talauci hali ne mutun abbaida to ya bada abinda Allah ya hore masa to ko bai kai akallu sadakin ba babu wani abu eh sai a karba eh tunda abinda Allah ya hore masa ke Allah ya sa mu dace
na cewa idan mutum ya haddace wani abu na alqur'ani wanda zai iya koyar da ita
eh to shi wannan sabani ne na malamai cewa ana iya bayar da wani abu wanda ba kudi ba a matsayin sadaki kamar koyarwa ko jingana aiki su malikiya ba su tabi akan wannan ba amma sauran mazahib duba da wasu nusus ya halatta zaka iya koya mata suratul baqara tun daga shi ya tabbata a hadisi sahihi da kuma wato sauran nusus na ayoyi da suke nuni kan cewa za a iya bayar da sadaki a matsayin jinga kamar abinda annabi Musa yi lokacin da ya aure wannan da ake cewa annabi Shu'aibu ne da zance mafi inganci ba annabi Shu'aibu bane to wannan babu laifi akai babu laifi akai in dai ta yarda dama yardarta ake son a samu da kuma waliyinta to bismillah saboda lokaci
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akan makalla wannan boye Allah take tambaya cewa shin idan mace tana azumi sai jini ya zo mata za ta kama baki ne sai rana ta fadi ko kuma za ta ci gaba cin abinci ta
to abinda aka fusa so ta kama baki saboda alfarmar wata wannan shine abinda alfuqaha'u suka tafi akai amma in akwai bukata na ta ci abinci kila tana jin yunwa to babu laifi ta ci amma in dai za ta iya kame baki ba tare da ta sha wahala ba to ta kame bakin saboda alfarmar wata amma in kuma kamun bakin zai takura mata tana jin kishirwa tana jin abun nan yawa to ta ci abincinta ba laifi
tambaya mata kashi akan makalla wannan yake cewa akan makalla shi menene halaccin iba kumba ko yankiso ko aski ga mai azumi
yana halatta ba wani nassi da yace kar'ayi saboda ba su da tasiri wajen taba azumi don ka cire akai fa ko kai aski ko an yi kitso ko an sa lalle wannan ba su da alaka da azumi saboda haka mutun zai iya yin abin sa babu komai insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi